gas 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 ya war so nake bugowa ina ta dali hela hela ne karo da sanki dangane nake yi ne ta ku sana sana
Tapara, 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 tapara.